da rana kullun ina tunani da masoyin da nake so ya san da ni
yaushe ne karshen wahala ta yaushe ne zaki san manufa ta zuciya ta san ki take zahiri begen ki take
ni da kai soyayya ta
that nigga producer.